Everyone I hear dot com.
Kyautar girma ne